Don't bother to edit the spaces between these little things. Come on now. Bang any water down the door, Because it's the space in between that makes a difference. This is a shaker. Yeah, it'd be nice if I could shake with syncopation. This shaker sucks. End of shaker. I bet I can clap better than I can shake. Oh, that's awful. Well, we all know that I really cannot play the guitar, but that doesn't stop me from making lots of recordings. And we all know that I'm not any good at the keyboards, but that doesn't stop me from making lots of recordings. And we all know that I'm really rotten at the acapella songs, but that doesn't stop me. I make lots of recordings. And we all know I'm really bad at clapping my own two hands, but that never stops me. And I'll make my stupid recordings. And we all know that I'm really bad at humming, but that doesn't stop me from making all the recordings. So you ask yourself, what will stop him from making the recordings? But I don't know. I think I need to run out of tape. Da 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 da